A yanzu haka dai wata mummunar baraka ta kunno kai a tsakanin shugabannin jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger Nigeria. Wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a jihar Niger ne suka rubuta wata takardar koki da ke nuna cewa shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Niger, Injiniya Muhammad Imam, ya yi kwana da wasu makudan kudaden jam'iyyar har kimanin naira miliyan 500. Al'amarin da ya sa shugaban jam'iyyar ta APC ya share wani lokaci mai tsawo yana amsa tambayoyi a gaban jami'an tsaro kafin daga bisani ya wuce gida da yammacin talatan nan. Idris Umar Imam Bamba shi ne sakataren kuɗi na jam'iyyar ta APC a jihar Niger, kuma ɗaya daga cikin masu wannan ƙorafi.
To, mun dauka mataki saboda ni ne financial secretary na APC a Niger State, kuma ya kamata samu record na kuɗi da yana shigo party, kuɗi da ana kashe a party. To, tun da na zo, shi amma bai ba ni dama in samu wannan record ɗin ba.
Amma me yasa bai baka dama ba? Ka tambaye shi.
Na tambaye shi, wai shi ne accounting officer na party din?
To, su ma dai wasu daga cikin masu wannan korafin sun yi ƙarin haske akan lamarin.
Sunana Aliyu Adamu Baba na hannun dama, karami state auditor na APC a Niger. Tun da muka zo APC tun 2014 da aka yi first congress har rana ita yau, in na yi magana akan record in gidan nan ko in za a yi wani abu a bani record, ya ce ban isa ba.
Duka man nawa ne kuke gajin sun bata a hannunsa?
Gaskiya wannan kuɗi sun haura sama da miliyan 500.
Sunana Alhaji Mukarjo, state welfare na APC Niger State. Abun ya shafi kuɗi, kuɗin da ba ƙananan kuɗi ba, kuma kuɗin kuɗi sama da miliyan 500.
Zargin shi chairman din ya haye.
Dan muke zargin chairman din ya haye.
To, amma shugaban jam'iyyar ta APC, Injiniya Muhammad Imam, ya ce wannan zargi ne wanda baya da tushe balle makama, domin kuwa babu shaidu da ke tabbatar da wannan zargin.
Ba su da wani shaida sun dai ru.
To, yanzu me ya matsayin ka?
Wanda ya muhaye mun riga mun mutu na lo. Wanda ya suka ne ba ta mun suna ni na ba su da. Wanda magana jam'iyya ne.
Su da gaske ne jama'an tsaron sun kira ka kai musu bayani ko?
Eh, mun musu bayani to ya za mu yi bayani.
Duk da yake dai har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, gwamnatin jihar Niger bata ce komai ba akan wannan batu. To, amma tuni masu sharhi ke alakanta batun da rashin cikakkiyar jituwar da ke akwai a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Nina a Nigeria.